A yayin taron shekarar shekara na kwamitin gwamnonin bankin ci gaban musulunci karo na 48 da aka gudanar a ranar Laraba da ta gabata ne, gwamnatin kasar Kamaru ta samu ambulan kuɗi biliyan 21 na kuɗin sefa da zai taimaka wajen sake gine-ginen yankunan arewa maso yamma da na kudu maso yammacin kasar. Shugaban bankin na IBD Muhammad Aljasir ne ya rattaba hannu da ministan tattalin arziki tsare-tsare da raya yankuna na Kamaru Alamin Usman Mai. Muntari Hamisu shugaban kungiyar farar hula kuma mazaunin Baminda a yankin arewa maso yammacin Kamaru ya yi farin ciki da wannan labari.
Na farko shine idan gwamnati ta yi amfani da shi wajen gine-gine da gyare-gyare kamar yadda ta soma shi a nahiyar English nan hakan nan gabaki daya, to zai tausasa zuciyar mutane, zai rage yaƙe-yaƙe da ake yi. Don dama yawan ganin cewa ba a ci gaba, babu abin da gwamnati ke na taimaka wa mutane na ci gaba ko kamfanoni ko makarantu ko hanyoyi masu kyau a nan, shi ya kawo mutane suka fusata suka ce gara sun samu ƙasansu. To kaga wannan zai sanyaya musu zuciya.
Sai dai kamar mutane da yawa, Malam Muntari Hamisu na taka tsantsan da waɗannan maƙudan kuɗaɗe a hannun gwamnatin Kamaru.
To amma gwamnatin Kamaru gwamnati ce wanda ba mu san yadda wani lokaci take al'amarinta ba. Za ta iya karɓan wannan kuɗi daga bankin Islama na cigaban Islama, ka ga cewa suna amfani da shi ta wasu abubuwa daban, ba abin da suka ɗauka za su yi da shi ba. Idan sun ɗauka sun yi aiki da shi to zai yi kyau, amma idan suka ɗauka suka juya shi ta wani sashe daban, ta wani ɓangaren a cikin ƙasar Kamaru, ko kuma na biyan wani bashi daban, ko kuma na wani gine-gine ta wani gefe daban, ba a sashi nahiyar Ingilishi ba, to kaga ta ci amana mutane ba sai abin da ya kamata ba, kuma yaƙin zai ci gaba. Ko kuma ma banda wannan cin hanci da rashawa ya yi yawa a ƙasa, wanda idan kuɗi ya zo haka duk wani babba ko minista ko waye aka ba su wannan kuɗi shi ka ya salwanta. Yau in ka duba abin da yake faruwa cin hanci da rashawa na Glencore, in ka duba abin da yake faruwa cin hanci da rashawa cinye kuɗin ƙasa da almubazzaranci da aka yi a Olembe wajen da za a gina mana filin ƙwallon ƙafa, da kuma ga maganan COVID wanda cuta ce annoba ce, amma duk da haka dai kuɗin sanda aka san yadda aka yi, aka yi wasu dabara aka salwantar da shi ba tare da hanyar, ba tare da an taimaka wa mutane yadda ya kamata ba. Asibitocinmu suna nan kamar yadda suke, babu plateau technique mai kyau. Saboda haka abun da gwamnati ta yi amfani da shi ta wajejen da suke ta yi amfani da shi, domin mun ga aikin da suka yi daga farko kuma aiki ne mai kyau. Domin na san ayyuka da ido na ba gaya min aka yi ba, na je wuraren su na ga waɗanda aka tattaba da waɗannan ayyukan, kuma na ga cewa aikin suna da kyau.
Wannan ambula da aka yi wa ƙasar Kamaru yana ƙarƙashin tsarin da aka yi wa takin Plan Presidential de Reconstruction et de Développement des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ma'ana tsarin shugaban ƙasa na sake aiwatar da gine-gine da raya yankunan arewa maso yamma da kudu maso yammacin ƙasar. Waɗannan jihohin na fuskantar bala'i irin na yaƙi tsakanin 'yan aware masu neman 'yancin jihohin da sojojin gwamnatin Kamaru tun shekarar 2016. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.